sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. Sai Clohas 1530 a matsakaicin zango, masu auren majamuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 101.5, sai kuma tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 28 ga watan Juni na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Ibrahim, a ba mu kanun labarai.
To, shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron demokarat da ake yi a Philadelphia. Kasar Turkiya ta ba da sanarwar korar sojoji sama da 2,400 jiya Laraba, sannan ta rufe wasu gidajen labarai. Sannan an halaka mutane fiye da 40, sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin Kimishli na arewacin Siriya.
To, madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji kiran da gwamnan jihar Bayelsa ya yi na cewa amfani fa da karfin soja a yankin Niger Delta bai dace ba.
Military solution may not be the way forward.
In an duba yanayi da tarihin wannan kalubale, to amfani da karfin soja ba shi zai magance wannan matsala ba.
Ha, kuma muna da labarin cewa abinda ake ciki a wato jam Pennsylvania. Kana akwai mu da shirin wato Ghana da tsohon shugaba akan Ghana da tsohon shugaba yi cewa Olusegun Obasanjo da shugaba Muhammadu Buhari. Sannan Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron demokarat da ake yi a Philadelphia, inda Biden ya jinjinama na gaba da shi shugaba Barack Obama, ya kuma jaddada cancantar 'yar takarar jam'iyyarsu a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton. Biden ya gaya ma wakilan zaɓe na delegate da daren jiya Larabar cewa babu mai ƙaunar Amurka kamar Clinton. Amurka wani ɓangare ne na rayuwarta, a cewarsa. Shugaba Obama, wanda ya yi babban jawabi da daren, wanda ya kuma gaya ma Amurkawa dalilansa na ganin cewa Hillary Clinton, wadda ta taɓa zama sakatariyar harkokin wajen Amurka ƙarƙashin gwamnatinsa, ya kamata ta gaje shi a fadar White House bayan da ya bar ofis a watan Janairu mai zuwa. A wani ɗan ɓangaren jawabin na shugaba Obama, wanda aka yaɗa 'yan sa'o'i kafin jawabinsa a hukumance, shugaba Obama ya ce ba a taɓa samun wani mutum, namiji ko ta mace, da ya fi Hillary Clinton cancantar zama shugaban ƙasar Amurka ba. Ya ce babu abinda zai taimaka maka wajen shiryawa ta haƙiƙa don tinkarar ƙalubalen matsayin shugaban ƙasa. Kafin ka zauna kan kujerar, ba za ka san abinda ake nufi da yin tozali da matsalolin ƙasa da ƙasa ba, ko kuma batun tura matasa zuwa fagen daga ba. To, amma Hillary Clinton ta taɓa aiki a ofis ɗin, ta sha taka rawa a shawarwarin da ake yankewa, ta san abinda ya dace wurin shawarwarin da gwamnatocinmu ke yankewa don amfanar ma'aikata da dattawa da masu ƙananan kamfanoni da sojoji da tsaffin sojoji, kuma har a tsakiyar matsala ta kan iya sauraron mutane, ta kuma natsu, ta girmama kowa da kowa, kuma duk yadda matsala take, duk yadda aka so a galabaitar da ita, san ba ta miƙa wuya, in ji Obama.
Kasar Turkiya ta ba da sanarwar koran sojoji sama da 2,400 jiya Laraba, sannan ta rufe wasu gidajen labarai, al'amarin da ta ga dukkan alamu ya fara da murƙushe waɗansu da aka yi wanda suka yi yunkurin juyin mulki na gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan ne. An damƙe aƙalla ɗan jarida guda, kuma an ba da sammacin kamo tsoffin manyan 'yan jarida har su 50 da suka yi aiki a gidan jarida mafi girma mai suna Zaman. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ɗaukar mataki irin wannan akan 'yan jarida wani abu ne mai tayar da hankali. Gidajen jaridun gwamnati da masu zaman kansu a Turkiya sun ce an umurci jaridu wajen 45 da ake bugawa kullun a kasar a rufe su. Haka kuma wasu kamfanonin dillancin labarai uku da gidajen talabijin 16 a baya ma an bada sammacin kama yan jarida masu zaman kansu a wajen su wajen 42 kuma tuni 16 daga cikin su suka shiga hannu.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An hallaka mutane fiye da 40 sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin Kamishli na arewacin Siriya a wani harin kunar bakin wake da aka kai da motar daukar kaya wanda kungiyar ISIS ta yi ikirarin kaiwa. Wakilin sashin kurdanci na muryar Amurka Zana Umar na ɗaya daga cikin waɗanda suka samu raunuka a harin wanda aka kai daura da kan iyakar Turkiya. Yace harin na bom ya aukune da nisar kilomita 50 daga gidan da nake, abinda ya gaya ma muryar Amurka kenan. Ya ƙara da cewa matata da ƴaƴanmu biyu sun samu raunuka a harin, gidan da nake ciki ya lalace kwata-kwata. Ya kuma ce wasu daga cikin ƴan uwansa da ke unguwar sun ɓace bayan harin na bom. Yace mai yiwuwa suna binne ƙarƙashin baraguzai. Rami Abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Siriya mai harkwata a Burtaniya ya gaya ma gidan yaɗa labaran Larabawa cewa harin bom ɗin ya ruguza ɓangaren hedkwatar dakarun kurɗawa da ke iko da yammacin Kamishli. Gwamnatin Siriya ce ke iko da wani babban ɓangare na birnin, ciki har da wani babban filin jirgin sama na yaƙi. ISIS ta ɗau alhakin kai harin ne a wani bayanin da aka buga a shafin yaɗa labaranta da ke yanar intanet, inda ta ce ta auna dakarun kurɗawa ne.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sakamako mai tsanani zai biyo baya muddin ta tabbatar kamar yadda aka yi zargi jiya Laraba cewa dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu sun kasa kare matan da ake wa fyaɗe a wajen harabar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don kare farar hula. Mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Fahar Kar Haq ya gaya ma manema labarai a birnin New York cewa ba da wasa ba fa Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukan zargin cewa dakarun kiyaye zaman lafiya ba su taimaki farar hula ba a lokacin bukata. Ya ƙara da cewa kwamandan Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na nazarin wannan al'amari. Kafar jaridar wato Associated Press ta ruwaito shaidun gani da ido da shugabannin jama'a na cewa sojojin gwamnatin Sudan ta Kudu sun yi fada da mata da 'yan mata Nur da dama a makon jiya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban sojojin Najeriya, Janar Tukur Burutai, ya ce muddin sulhu ba ta yi ba da tsakiyarin yankin Niger Delta, to ba makawa za a amfani da ƙarfin tuwo. Abinda gwamnan jihar Bayelsa, Sekire Dixon, ya ce bai dace ba. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kasa da awa 44 da babban hafsan sojan Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai ya ce in tattaunawa da tsagirin yankin Niger Delta bai nasara ba, to ba makawa za a yi amfani da ƙarfin soja. Cikin martanin Demir, gwamnan jihar Bayelsa, Mr. Seriaki Dixon, yayin da yake tattaunawa da 'yan jaridu a nan Abuja, ya ce Samsam bai goyon bayan amfani da ƙarfin soja.
The terrain, the historic nature of the issues and challenges that military solution may not be the way forward.
In an duba yanayi da tarihin wannan kalubale, to amfani da ƙarfin soja ba shi zai magance wannan matsala ba. Mu shugabannin siyasar wannan yanki, aikin mu ne mu shawo kan al'ummarmu, amma a gano menene ma musabbabin wannan matsala tukunna. Amfani da ƙarfin soja kamar yadda kullum nake faɗa ba ita ce hanyar da ta dace ba.
The military solution I've always maintained is not the right option.
To ko ta wace fuska masana ke kallon kalaman na gwamna Dixon? Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a jami'ar Abuja.
Wannan martani na gwamnati yayi shi ne saboda ganin cewa idan aka yi amfani da karfin soja al'ummar sa ne da kuma kasar sa su da su ga wani hali da gefen kenan amma ni gani nake cewa maganar da Buratai ya faɗa ta ita ce ra'ayin mafiya yawan 'yan Najeriya wasu mu ma gani nake cewa wannan tattaunawa da ake gaba ɗaya ba ta da wani amfani saboda su waɗannan ɗan tsagerun ma akwai shakku cewa kasuwa ne ne kuma meye manufarsu kuma suna yi wa tattalin arzikin Najeriya barna kwarai da gaske.
Tsohon mataimakin Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Ibrahim Baba Ahmed ya ɗabi shekaru da dama yana aikin tsaro a yankin Niger Delta.
Ya faɗi abin da yake son a yi idan ya ce kada amfani da ƙarfin soja. Na farko dai mutanen nan duk duniya sun san cewa sun kaga doka. Rutan yi shugaban sojojin Najeriya ne. An ba shi aiki ya yi. Bayan da aka ba shi aiki ya yi aka ce kuma ya dakata. Ya dakata cewa za a samu masalaha za a samu su. An kira mutanen nan. An kira su. An kira su. Ku zo mu zanna mu shirya mai. Abin da kuka yi baya can duk mun manta sun ce alala ba ka suke so ba. Wannan a yi amfani da ƙarfin soja na goyi wannan baya ɗari da ɗari.
Hassan Maina Kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Soja birin yi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku.
To madalla Allah ya kyauta yanzu kuma sai ziyarar da shugaba Obasanjo kai wa shugaba Muhammadu Buhari akan sakon da ya kawo masa daga kasashe makwabta. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da dukkan alamu tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bar baya da kura bayan da ya gama ganawar sirri da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati. Bayan da dai ya fito ya bayyana cewa ya baiwa shugaba Muhammadu Buhari sakonni daga waɗansu makwabtan kasashe inda ya yi ziyarar aiki. Amma kuma ya yi amfani da wannan ganawa da manema labaru wurin yin tir da Allah wadare ga 'yan majalisar tarayyar Najeriya da a yanzu suke ta zargin junansu akan badakalar yin aringizo akan kasafin kuɗi domin su wawari kuɗaɗen su cika aljihunsu. Akan haka na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasar Najeriya domin in ji ƙarin haske da abubuwan da shi shugaba Olusegun Obasanjo ya tattauna da Muhammadu Buhari ganin cewa wasu yanzu sun fara suka cewa fa sai ya hattara. Domin yana ba da shawarwari da watakila za su kawo illa ga gwamnati. Daɗin daɗawa, gwamnatin Obasanjo ita kanta ba ta yi mulkin da ba a zarge ta da yin sama da faɗi ko yin cin hanci da rashawa ba.
Babu wani tsohon shugaban Najeriya da yake da kusanci da shugaban Muhammadu Buhari irin da ba Obasanjo yana yawan zuwa amma duk zuwa da suke yi sun suka gadu a tsakanin su za su kulle kofa su zauna su tattauna. Ku 'yan jarida tare bakon yayin da ya fita. Ya muku bayanin da suka tattauna kamar yadda kake ba da labari yanzu cewa an yi maganar cin hanci da rashawa a wajen dan majalisa wanda Obasanjo ya ba da wannan magana.
Amma ba ka ganin cewa irin waɗannan shawarwarin ba tare da an bayyana wa jama'a ba watakila ba za su iya yin tasirin da ya kamata a yi fatar su yi ba tun da 'yan ƙasa ma na da haƙƙin sani aka tattauna domin su yi tsokaci a kai saboda kada a je a ba shugaban kasa wata muguwa ko rubabbiya shawara.
To shi shugaban kasa an ba shi muguwa shawara ai shi zai sani. Amma tsayinsa na shugaban kasa babu wani bangare na doka ko tsarin mulki da ya ce ba zai yi sirri tsakaninsa da bako da ya zo wurin sama.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban kasar Najeriya a tattaunawa da na yi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi wani tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da ya gwagwarmaya a lokacin da shugaba Olusegun Obasanjo yana mulkin Najeriya dangane da maganar cin hanci da rashawa. Wato Dr. Haruna Yarima wanda yake bayyana min cewar.
Maganar da Obasanjo ya faɗa akwai ɗan kuskure don ba yadda za ka ce mutane 469. Dukkansu ba su da kirki, dukkansu baraye ne. Bayan kai da kanka kasancewar akwai lokacin da kai ma kaɗan ba da wani abu don kana son a yi wani abu. In dai ta maganar cin hanci da rashawa sa'an nan musamman ma a majalisa, to shi ma Obasanjo yana da ɗan laifi lokacin da yana shugaban ƙasa. Lokacin neman tazarce wannan. Kowa ya sani wannan a fili wannan abu ya faru. Waɗanda suka goyi bayan Obasanjo a wancan tafiyar sun karɓi miliyan 50-50 tagogar an raba musu. Akwai wani banki da suka je suna ta karɓan kuɗin a wajen. Kamar da na gaya maka akwai waɗansu gwamnoni da suka raba kuɗin nan ma 'yan majalisa. Wannan kiliya ne ta faru ba maganar zargi ba ne wannan.
Dr. Haruna Rima kenan tsohon ɗan majalisar wakilan tarayyar Najeriya wanda ya gwagwarmaya da maganar cin hanci da rashawa. A lokacin da shugaba Olusegun Obasanjo ke mulkin Najeriya. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Lallan shugaba adali ne sirrin zaman.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma sai a nan Amurka inda ake dab da kamala taron tsayar da dan takarar jam'iyyar Democrat. Abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu na wannan wuri ga kuma rahoton da ta aika muna.
Daga cikin wadanda suka gabatar da jawabai a yau rana ta uku ta fara babban taron jam'iyyar Democrat, akwai shi wanda Hillary Clinton ta zaba a matsayin mataimakin shugaban kasa Tim Kaine, da mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu Joe Biden, da kuma shugaban kasa Amurka Barack Obama. A jawabin nasa, shugaban Amurka ya tunawa Amurkawa jawabinsa na farko da ya gabatar shekaru 12 da suka shige a babban taron jam'iyyar Democrat da aka gudana a birnin Boston, bisa gayyatar John Kerry da ke takara a lokacin jawabin da ya dauki hankalin Amurka, wanda kuma ya haska taurarinsa da bude mashi kofar shiga siyasa ga dangadan da tsayawa takara. Wannan jawabin da shugaba Obama ya yi dai a wannan taro ya tunawa Amurkawa jawabinsa na farko da ya gabatar shekaru 12 da suka shige a babban taron jam'iyyar Democrat da aka gudana a birnin Boston, bisa gayyatar John Kerry da ke takara lokacin jawabin da ya dauki hankalin Amurkawa, wanda kuma ya haska tocilarsa da bude masa kofar shiga siyasa ga dangadan da tsayawa takara. A jawabin nasa, shugaba Barack Obama ya bayyana Hillary Clinton a matsayin gogagga a kowane fannin harkokin shugabanci da suka hada da kishin kasa da mika wuya da hada kan al'umma da kuma tsaro da ya tsone wa kowa ido. Yace dalili kenan da yake ganin Hillary Clinton a matsayin wadda tafi kowane dan takara cancanta ta zama shugaban kasar Amurka.
And that's why I can say with confidence there has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Yace babu wanda yafi dacewa da zama shugaban kasa kamar Hillary Clinton. Shugaba Obama yace ya sha gazawa yana tintibi, amma Amurkawa suka kama hannunsa ya miƙe, ya kuma yi kira gare su da su nuna wa Hillary Clinton wannan karamcin da suka nuna masa. Ya bayyana Amurka a matsayin kasar da take da kyakkyawan makoma, inda kowa yake da damar cimma burinsa. Ya tabo batun harkokin tsaro da ya shafi tashin hankali da ake fuskanta tsakanin yan sanda da bakaken fata, inda ya bayyana cewa za a iya samun maslaha a zauna cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna idan aka hada kai. Ya tattaki Donald Trump a fannoni da dama, inda ya nemi sanin yadda mutumin da ya shafa tsawon rayuwarsa yana neman inda zai rage wa ma'aikata karfi, zai wayi gari ya ce yana sha'awar inganta rayuwarsu. Shugaba Obama ya kammala jawabin nasa na tsawon mintoci 45 tare da kira ga Amurkawa su zabi Hillary Clinton.
I'm asking you to join me to reject cynicism and reject fear and to summon what is best in us to elect Hillary Clinton as the next president of the United States.
Kin farko a jawabin nasa, mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya bayyana halayen kwarai na Hillary Clinton, inda yake cewa
before she was first lady of the United States, when she became first lady, we served together in the United States Senate, and during
yace na san Hillary ta fahimci abin da ake ciki. Bashin biyan kudin college ya wuce batun da dalibi zai mai hazaka zai samu kudin biyan karatu. A nashi jawabin, mutumin da Hillary Clinton ta zaba a matsayin mataimakin shugaban kasa Tim Kaine ya bayyana irin nasarori da ya samu a harkokin mulki, inda ya bayyana ayyukan da ya yi na yaƙi da kamfanoni da suke neman damfarar gwamnati da wahalar da al'umma, ya kuma bayyana ƙwarin gwiwa da yake da ita kan shugabancin ƙwarai da kuma kai ƙasar tudun mun tsira ƙarƙashin jagorancin Hillary Clinton. Grace Alheri Abdu, muryar Amurka daga Philadelphia.
To an gaishe ki Grace, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Karki je da nisa. Yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 19. Har yanzu din ga Grace da shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Ku jama tambaya ni ke da. Ku jama tambaya ni ke da.
Ina neman taimako dan ina da yara marayu matsananan. Dan ko a lokacin ma da ya biyo ni zai harbe ni na yi tunanin ko zai kashe ni ne na ce mishi dan Allah kada ya kashe ni. Ina da yaya marayu Allah kadai ke taimakon sai ni.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya shige muka gabatar da hira da wakilin mu Isa Lawal Ikare ya mana da wata mace da ta rasa mai gidanta wanda wani attajiri da take wa aiki ya harba bisa ga bayanan su sabili da fusata da yayi. Kamar yadda muka alkawarta muku mun samu yin hira da hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu wanda ake zargi da kare attajirin ga bayanin da ya yi wa wakilin namu.
A iftila'i da ya faru ne ranar 1 ga wata ranar Asabar kuma ni lokacin ina zariya fada mai martaba sarki don lokacin yassa Allah ya mata rasuwa muna can wajen jana'iza shi barde mun waya cewa ga larura ya faru a gidan shi. Laruran nan ko shine ya dauko bindigar sa wajen wata 7 ba a yi service ba yana cire albarusai sai albarushi ya rage ya tashi. Akwai yaran sa guda 2 da suke bakin famfo suna daya tana wanke-wanke mai gadin shi na diba ruwa to har sashin mai fashewa ne tsakanin shi kuma da su ya kai kamar mita 30 shine har sashi ya taba mai gadin nashi a kafada da yatsan shi ita kuma wannan wanda take wanke-wanken kayan yan shi ita kuma har sashin ya taba ta a nan akwai binta da nan kafadanta to nata kaman ya dan fi tsanani don haka ne ma yan sanda waya ne ce maza su zo nan don a kai ta asibiti. Da na ce a kai ta wani asibiti na ana kira shi Germany karshe suka ce a San General sun fi kayakin aiki to shine maza aka je da shi kansa Jamilu wanda larura ya sama da shi shi barde kenan da su wanda har sashin ya taba to a karshe aka duba lafiyan su aka yi musu treatment yadda ya kamata kafin isu to tunda na tura yan sanda shi sun gayyace shi don shi ma ya bada nashi jawabi shi marne kafin isu da na iso kuma daga Zaria sai nazo na same shi a office yan sanda DPO yake ce mini to magana har makwabta sun gaya ma commissioner yan sanda don haka in je in sadu da commissioner yan sanda domin idan an samu wannan yala sun samu sauki tunda ya zama tsautsayi ne a iya bada shi a matsayin beli sun su ci gaba da bincike don su gane gaskiyan da al'amarin ne ya faru to kuma abin da ya faru kenan na ruga na sanar da commissioner yan sanda yace ga larura da ya faru amma su marasa lafiyan guda 2 ga abin da suka ce mana a asibiti a wannan rana cewa su dai suna bakin famfo ne sai suka ji karin bindiga sai kuma suka ga yayi brushing nasu amma tsakanin su da inda yake servicing wannan bindigar nashi ya kai mita 30 akalla.
Amma ɗan uwan ita yarinyar sun yi zargin cewa kamar kai kasa baki aka sake shi Jamilu ko Barde wanda da an kama shi.
Kama shi ma ni ne na foto a kama shi tunda in abu ya faru a matsayina na uba dole in sa a kama shi ko wani irin sarauta yake da shi don a bincika a gane me gaskiyan abu da kuma bayani ya zama cewa larura ce tsautsayi ya faru wanda su kuma da bakin su masu jinyan suka gaya mana to ai kaga ba dalilin za a rike shi
dan uwan suka ce ba a gaya musu da wuri cewa ga abin da ya faru ba kuma ko da suka zo sai aka ce ka ce kai ne mahaifin ita umma wanda aka harba
to ban je wajen ta bane sai ran talata na je asibiti na ganta domin na ce a rike ta a duba lafiyanta a matsayinta na yata domin duk wanda ke wannan gunduma na Barnawa aini uban shi ne ban taba ganin ta ba sai a wannan ranar tunda in naje gidansa ko kuma in yazo nan mata suna aiki ba za a santa amma duk wanda wani abu ya same shi a nan aini uban kowa ne bisa ga wannan shine nace ni yata ce a kula da ita yadda ya kamata na biyu ban san ma ba a gaya ma yan uwa ba sai a ranar talata yan uwan da nazo na tada su a asibiti don in duba yarinya naga hankalin su a tashe ne sallama yaran nan ba su ansa ba to su kuma abin da yake damun su sun zo su shiga asibiti su ganta an hana su mu kuma da muka zo a matsayin mu na iyayen al'umma an ba mu dama mun shiga wannan sun nuna ba su ji dadin sa ba to ka ko ga duk inda ake doka a matsayina na hakimi a ƙasa na inda ji ai za a sassauta min in shiga wannan shine dalili da na fito nace musu kai ku zo muna azumi ne fa yanzu ko kuma ƴaƴan musulmi ne me yasa kuke tafi haka suka ce ai su ba bai zuwa kin komai ba saboda gashi yau suka sani cewa umma larura ya same ta kuma gashi sun zo ganin ta an hana su amma mun zo mu wuce to waɗannan abubuwa yana daga musu hankali ce to yanzu me kuke so a yi suka ce ba abinda za a yi sai dai a samu magabatan su nace to ni uban kowa ne idan Allah ya sa iyayen naku sun zo ku zo baki ɗaya mu zauna a fada dan mu san menene za a yi tunda maganar nan tana hannun yan sanda ni da kaina na fara ma DPO rahoton cewa ga abin da ya faru amma da muka duba muka ga cewa tsautsayi ne bisa ga bayanin da yaran nan suka yi tun a ranar farko sannan muka gane cewa shi ya yadda ya yi kuskure domin gyara ma bindiga da yin mata sabisin kaga bai kamata ya yi a gida ba ai kamata ya yi a ce an tafi wurin barikin soja ne ko barikin yan sanda a je ai to amma kaddara baya jin magani
hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya har wa yau za ku ji bayanan jami'an yan sanda akan wannan lamari da kuma shi kansa attajirin da ya amsa aikata laifin da ya bayyana a matsayin kuskure yanzu a madadin wakilin namu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to amin sun ba amin kafin shirin mu na ƙarshe ga wannan sakon
mai sauraro kunnan kanawa
to ƙara nauku ka sha labari
sashin Hausa na muryar Amurka yayi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa
daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana
a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinai guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da Kirista
Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe 9 da rabi na dare.
Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka hada da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin darashin kai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe 8. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci.
Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna Duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya.
Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka.
Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su.
Muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunka.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan kara a takaice.
A takaice shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron damakar da ake yi a Philadelphia. Kungiyar nan mai da'awar jihadi ISIS ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mutane biyu din nan da suka kashe wani limamin Katolika a wata majami'a a arewa maso gabashin Faransa suna dauke da wani kwali mai sakon ISIS. Suna shelanta mubayar su ga shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi wani faifan ya wato wani kamfanin yada labarai mai alaka da ISIS ne ya yada faifan bidiyon a cikin faifan bidiyon ɗaya daga cikin maharan na karanta mubayar su ga al-Baghdadi da harshen Larabci kamar yadda al'adar take tunda farko jiya Larabar shugaban Faransa François Hollande ya gana da shugabannin addinai a wani yunkuri na kawar da tsoro bayan har-haren baya-bayan nan a Faransar. Wallan ya tara shugabannin addinai daban-daban a ofis ɗinsa a Paris a wani mataki na tabbatar da haɗin kan addinan. Har yanzu da dama daga cikin 'yan Katolika na ƙasar ta Faransa na cikin kaɗuwa bayan harin na ranar Talata da wani yaro ɗan shekaru 19 da haihuwa. Wanda dama ana tuhumarsa kan wasu ayyukan ta'addanci ya kai ta wajen kutsawa cikin wata majami'a tare da wani suka yanka limamin majami'ar a daidai lokacin da yake gudanar da hidimar addini ta Mass sau biyu ana tuhumarsa da ta'addanci a baya
to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin halin yanzu Yanzu kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Chibahiro Dodone da Solomon da suka bada umarni da injiniyanmu Jim ni Lada Ibrahim Awake cewa sai da hantsi an jima mun dawo muku da wani sabon shirin.